Sashen Hausa na muryar Amurka kake magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Maki da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Talata 22 ga watan Fabrairu a shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
To Maryam, a yau Talata Amurka da Burtaniya sun shirya su sanar da wasu ƙarin takunkumai akan Rasha, yayin da kawayen su da Turai suke shirin daukar nasu matakai. Yo bayan matakin da shugaban Rasha Vladimir Putin ya dauka na amincewa da yankunan da Rasha ta mamaye a gabashin Ukraine a matsayin masu cikakken yanci. Kasuwannin Asiya sun fadi a yau Talata a daidai lokacin da masu saka hannu jari suke nuna damuwa akan matakan da shugaban Rasha Vladimir Putin ya dauka na aikewa da dakaru wanzar da zaman lafiya a yankunan Donetsk da Luhansk wanda Rasha ta mamaye a gabashin Turai, labarin da ya haifar da fargabar cewa ana gab da kai wani gagarumin farmaki akan Ukraine. Kana hukumomi a Burkina Faso suna gudanar da bincike akan wata fashewa a wani wuri da ake hakan zinari wanda akalla ta kashe mutum 59, kana wasu da dama suka jikata a cewar rahotanni da talabijin kasar ya bayar da kuma shaidu.
To madalla, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa dake babban taron jam'iyya mai mulki ta APC da shugabannin jam'iyyar suka yi ya janyo cece-kuce. Wasu na ganin akwai wata boyayyar manufa a tattare da matakin, yayin da wasu ke ganin komai na tafiya daidai. To ko me manyan jam'iyyar ke cewa?
Ta ga shugaban jam'iyya na ƙasa Maimala ana gaya mai cewa jam'iyya lahiya lau take, ba gaskiya bane, akwai matsaloli a jam'iyya kuma idan ba a gyara su ba, abinda ya ci PDP shekara ta 2015 shi muke ji mu tsoro a APC.
Za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa ƙungiyar gamayyar jam'iyyar siyasa a jihar Filato na kan wayar da magoya bayan jam'iyyu akan kaucewa tashin hankali gabanin zaben cikin gurbi na 'yan majalisun tarayya da ke tafi ranar Asabar mai zuwa. A jamhuriyar Nijar kuwa za ku ji cewa hukumar USAID ta Amurka ta shirya wani horo ga ƙungiyoyin farar hula da 'yan jarida akan yadda ake tafiyar da kuɗaɗen ƙasa a ƙarƙashin wata kotu ta musamman ta Nijar. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Talata, yau ma muna nan tafa da shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Baballa Hafiz ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A yau Talata Amurka da Burtaniya sun shirya su sanar da wasu ƙarin takunkumai akan Rasha, yayin da kawayen su da Turai suke shirin daukar nasu matakan, biyo bayan mataki da shugaban Rasha Vladimir Putin ya dauka na amincewa da yankunan da Rasha ta mamaye a gabashin Ukraine na Donetsk da Luhansk a matsayin masu cikakken yancin kai. Yayin da wani babban jami'in Amurka ya kibada takamammen matakan Amurka a wani jawabi da yawa manema labarai da yammacin jiya Litinin ta wayar tarho, ya ce takunkuman Amurka na nan gaba za su ja kunnen Rasha a kan take dokokin ƙasa da ƙasa da na 'yancin Ukraine da kuma saba alƙawuran ƙasa da ƙasa da ita Rashan kanta ta ɗauka. Sakatariyar harkokin wajen Burtaniya Liz Truss ta bi wannan salon magana ta sake duban matakan gwamnatinta, yayin da wakilan Faransa da na Jamus suka yi magana a kan ƙwararren matakan da suke shirin ɗauka a taron kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da yammacin jiya Litinin. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya kira a yau Talata ga azata takunkumai cikin gaggawa, ciki har da dakatar da aikin aikewa da iskar gas zuwa Turai wadda Rasha ke jagoranta ba tare da jiran ci gaba da zalunci da Rasha ke yi ba. Kasuwannin Asiya sun fadi yau Talata a daidai lokacin da masu saka hannu jari suke nuna damuwa akan matakin da shugaban Rasha Vladimir Putin ya dauka na aikewa da dakarun wanzar da zaman lafiya a yankin Donetsk da Luhansk da Rasha ta mamaye a gabashin Ukraine, lamarin da ya haifar da fargaban cewa ana gab da kai wani gagarumin farmaki akan Ukraine. Kasuwar Nikkei ta kasar Japan ta fadi da kashi 1.7 cikin dari, yayin da ma'aunin S&P ASX ya rashi kashi 1 cikin 100 a ƙarshen ciniki a Australia. Ƙididdigar kasuwannin Shanghai ta ƙare da kashi 1 cikin 100, tare da ƙididdigar Kospi a Koriya ta Kudu da ma'aunin Taiwan ta TSEC duka sun yi asarar kashi 1.3 cikin 100. Ita ma kasuwar Hang Seng ta Hong Kong ya zuwa da yammacin yau ma'auni ya nuna ta ragu da kashi 2.7 cikin 100 kana kasuwar Shenzhen a Mumbai ta ragu da kashi 1.3 cikin 100 a halin yanzu masu zuba jari suna jin dadin ribar da suka samu a kasuwannin kayayyaki inda aka sayar da zinari dala 1,912.10 a kowace ounce Danyen maya Amurka ya karu da kashi 3.6 ana sayar da shi akan dala 94.40 akan kowace ganga yayin da ake sayar da danyen mai na Brent kan dala 97.38 wanda ya kai kashi 4.1 cikin 100 dukkan manyan alamomi uku na kasuwannin Amurka suna ci gaba da rashin kyau a ciniki na gaba
Dalla, kafin ku ji karshen labaran zamu leka bangaren rahotannin mu. An samu rarrabuwar kauna bayan dake babban taron jam'iyyar APC da wata daya, wato zuwa 26 ga watan Maris. Yayin da wasu 'yan jam'iyyar ke cewa ba wata damuwa tunda an fadda ranar yin taron, wasu na gani dake taron tamkar wata dabara ce ta shugabannin jam'iyyar ta ci gaba da jagorancin jam'iyyar. Wakilin muryar Amurka, Sale Shehu Ashaka, ya aika mana da wannan rahoton daga Abuja.
Dama in APC sun sha jan hankalin helkwatar jam'iyyar da ta yi taka tsantsan wajen gudanar da taron wajen mika ragamar ga shugabannin da za su samu karguwa don kai jam'iyyar tudun mun tsira ga jigon jam'iyyar daga jihar Oyo Ayo Godfather bashi da sauran kwarin gwiwar fitowar wani sakamako mai ma'ana daga committee rukun jam'iyyar
they have destroyed our trust domin haka wallahi ba mu san su kowa muna nan muna ta bautin su where your date ne your convention ya kowa sai shi yanzu suka zo wai 26 of march kare ne in 26 of march ya zo za su neman wani excuse kuma sakire abun su ce june abun da bun yake so shi yana so ya zauna ne kafin ayi primary domin yana zo ya manipulating primary domin yana da wani hidden agenda nashi abun da muka gani kenan
director labaran jam'iyyar na kasa Salisu na inna dambarta ya ce san ba wani dabara da ya wuce gudanar da abubuwan da suka dace bisa dokan jam'iyya
to ai abin da nake so ka fahimta shine kai ka san cewa dan adam ne shine da abu amma Allah shine mai tabbatarwa saboda ka ni da kai abinda zamu yi da duk ma saurare mi fatan ya Allah subhanahu wataala ka nuna mana wannan rana ayi taron nan da mu in ma ba ai da mu mu ji labari an yi shi ko daga BOA daga bakin ku cewa lalle taron nan an yi ya tabbata saboda haka ni in Allah da a zuciyata na yi imani na amince cewa in Allah kai mu wannan rana cikin yadda sa da ikon sa za a yi wannan taro nasara daga Allah take wannan shine takin sojojin Najeriya ma saboda haka wanda ya san abin da ke boye babu a cikin yan adam sai da Allah subhanahu wataala saboda haka duk wanda yake wannan hasashe ka gani a gani na ma ya dan kauce hanya ya shiga hurumin da ba nashi ba
iyayen jam'iyya irin su dan malikin Kebbi Musa Abubakar ya sha nana ta bukatar committee mai malabu ni ya kauce wa duk wani cikas da zai biyo bayan babban taron
fata ga shugaban jam'iyya na kasa mai mala ana gaya mai cewa jam'iyya lahiya lau take ba gaskiya bane akwai matsaloli a jam'iyya kuma idan ba a gyara su ba abinda ya ci PDP shekara ta 2015 shi muke ji mu tsoro a APC saboda ana ta kullakulla a cikin APC dinnan kuma son zuciya da yadda nake so in yi in karya ko ba gaba ya yawa wanda Allah ya dora mu nauyi da gwamnoni da sanatoci da shugabanni na jam'iyya masu fada aji a zo a cire girman kai a cire sai na samu da nake so domin mu raya jam'iyyar nan in ba haka ba APC fa za ta shama mai zabi na 2023
yanzu za a zuba ido ga sabuwar ranar don yiwuwar gudanar da taron ko fidda wata sabuwar matsaya Sale Shehu Ashaka, Murya Amurka, Abuja, Nigeria.
Madalla a gaida Sale Shehu Ashaka. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na Muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
China ta nada shubin wani babban jami'in diplomasiya a matsayin wakilinta na musamman a yankin Kuriyar Afirka da yake fama da tashin hankali da ya hada da kasashen Habasha da Eritrea da kuma Somalia. A bayan shu ya taba aiki a matsayin jakadan China a Papua New Guinea, kana yana da masaniya akan aiki a Afirka da Amurka da kuma kasashen yankin Australia a cewar ma'aikatar harkokin wajen China a yau Talata. babban aikin da zai yi shine tallatar da ayyukan ci gaba cikin zaman lafiya da China ke shirin yin a yankin da zummar taimakawa kasashen yankin domin samun kwanciyar hankali mai dorewa da ci gaba, inji kakakin ma'aikatar harkokin waje Wang Wenbin yana faɗa a wani jawabi na wuni. Ministan harkokin wajen China Wang Yi shine sanar da wannan batu a cikin watan Janairu cewa ana shirin aiwatar da wannan nadin. A ƙarshe, hukumomi a New Zealand sun ce an auna 'yan sanda a wasu hare-hare guda biyu a lokaci daban-daban da masu zanga-zangar zaman darshi masu kalubalantar wajabta yin allurar rigakafin COVID-19 a babban birnin Wellington. An ga wani hoton bidiyo da ya nuna wani mai zanga-zanga a cikin mota ya danno a guje yana tunkaran wani gungun jama'an da safiyar yau Talata kafin ya tsaya cikin hanzari bai riga ya afka musu ba. An ciro direban cikin motar kana aka kama shi saboda tuki da ya yi mai tattare da hadari. A halin da ake ciki kuma an kai wasu 'yan sanda guda uku a asibiti bayan da aka fitsa musu wani abu da 'yan sandan suka kwatanta da mai hadari wanda suka ce sun yi imanin sinadarin acid ne. Mukaddashin kwamishinan 'yan sanda Richard Chambers ya faɗa wa manema labarai a yau Talata cewa jama'an 'yan sandan suna murmurewa daga halin da aka kai musu. Prime Minister Jacinda Ardern ta yitar da waɗannan hare-haren akan 'yan sanda cewa abin kunya ne. Kanu ta yi kira ga masu zanga-zangar da su bar birnin na Wellington. 'Yan sandan sun faɗa a jiya Litinin cewa masu zanga-zangar sun jefe su da ba haya da mutane.
A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu sake komawa ɓangaren rahotanninmu. Kungiyar gamayyar jam'iyyar siyasa a jihar Plateau ta ce tana kan wayar da kan magoya bayan jam'iyyu daban-daban a jihar don kaucewa tashin hankali a zaben cikin gurbi na 'yan majalisar tarayya da za a gudanar ranar Asabar mai zuwa. Ga ƙarin bayani daga wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji.
Jami'u 11 ne za su shiga zaben da za a gudanar na cike gurbin majalisar wakilai a yankin Jassa Arewa da Basa. Shugaban kungiyar IPAC a jihar Plateau Abubakar Dogara yace suna kan tuntuɓa da dukkan masu ruwa da tsaki don gudanar da zaben cikin kwanciyar hankali da lumana.
Akwai zama da muka yi da jam'iyyu duka tare da 'yan takara ranar 16 ga wata a nan hukumar zaɓe tare da haɗin gwiwar wata kungiyar sa kai da ake kira Project 19 ba ƙara wa juna sani akan wayar da kan mutane mahimmancin yin campaign cikin kwanciyar hankali ba tare da cin zarafi na jam'iyyu ko kuma 'yan takara ko abokan hamayya ba. Mun wayar da kan juna akan an kiyaye abubuwan da zai tashi hankulan mutane da kuma dokoki na tsaro a ƙasa domin akwai rayuwa bayan zabe.
Zaben na cike gurbi ya biyo bayan mutuwar dan majalisar ne Alhaji Haruna Maitala shekaru biyu da suka gabata. A bangare guda kuwa jami'in hukumar zabe mai zaman kanta ta ƙasa a yankin Jasta Arewa Mr. Fred Ogoji ya bayyana takaicinsa ne kan karancin fitowar jama'a don sabunta rajistan katin zaben nasu.
This few days sun ji cewa za a yi zabe na Jos na Basa na ga su fara fitowa. So we are still appealing to them a yi ma mutane magana so da su fita a zo a yi register.
Daga karamar hukumar Basa kuwa jami'ar hukumar zaben ta ƙasa Amina Abubakar Abdullahi ta karfafa jama'a ne da su yi rajistan ta kafar yanan gizo kafin su je ofishin hukumar zaben don yin hoto da alamun yatsu.
Mu dai da mun faɗa mun ba su abin nan cewa su yi a waje ne don a rigita in ka zo ba za ka ɓata lokaci ba, amma ka zo ba ka yi ba ma mu za mu kafa gabaki ɗaya daga presentation ɗin kuma mu capturing ɗinka.
Wasu da nasarar suna sabunta rajistan katin zaben nasu sun mun ƙarin haske.
Ina mai suna Victor Weyi. Ba ma samun damuwa ba, so da dama mukan turo mutane su zo su yi sai su kawo mana labari cewa sun zo minti gomawa ba su yi ba sun samu sun yi sun koma.
Sunana Fatima Ibrahim. Domin idan baka da katin zabe bayan da zaka yi ka zabe kuma zaben nan shine ƴancin ka, shi yasa yana da kyau kowa ya kasance in har ya kai shekarun yi ya kamata a ce kowa ya mallaki katin zaben nan saboda zaben nan shine ƴancin shi.
Sunana Comrade Amma Ishaya Yakubu. Ga ma'aikata sosai ya kamata a ce suna cikin angwani suna mana registration amma sai ka zo shi ofishi na karamar hukuma yana zama mana da matsala ba kaɗan ba.
Tun farko hukumar zaben ta bayyana cewa waɗanda suka gudanar da zaɓe a shekara ta 2019 ne kaɗai za su kaɗa ƙuri'a a zaben na ranar Asabar da za a yi da na cike gurbin ɗan majalisa mai wakiltar fanshin ta kudu a majalisar dokokin jihar Plateau da ya rasu a bara. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos, a Nigeria.
Madalla a gaida Zainab Babaji da wannan rahota. Yanzu kuma za mu leka jamhuriyar Niger. Hukumar USAID ta kasar Amurka mai agazawa kasashe masu tasowa ta tallafawa wata kungiya da ake kira Shiga mai fafutuka akan kyakkyawan jagoranci da ƴan jarida, inda ta kawo babbar kotu mai kula da sa ido akan dukiyar kasa don ba da horo game da yadda ake tafiyar da kudaden kasa. Ga rahoton da wakiliyar muryar Amurka Tamar Abari ta aika mana.
Hukumar kasar America wato USAID ita ce ta tallafa ma kungiyar ta Shiga Sahel Human Voice in Governance Activity, inda ta kawo ma'aikata na babbar kotu ta kasa wato Cour de Compte mai kididdigewa da kuma binciken dukiyar kasa da bayar da wannan horo ga ƴan jarida da kuma kungiyoyin fararen hula. Abubakar Abdu shine jagoran kungiyar ta Shiga.
Shi projectin program Shiga kan jagoranci ne ki na fari yana aiki da ƴan fararen hula da radio. Na biyu da ma'aikatan gwamnati. Na uku shi wannan project din yana so jifa-jifa tsakanin ma'aikatan gwamnati da ƴan farfula su samu zama guri guda don su samu tattauna kan abin da ya shafi tafiyar ƙasa. Shi wannan horon kenan yana tafiya da wannan ƙudurin na biyu ko ta uku. Kun mun tara ƴan farfula da wata ƙungiya wadda ake ce ma Cour de Compte, babban koti ta ƙasa. Ita wannan babban kotun ta ƙasa ba kowa san aikin da take yi ba, kuma ina tsammana a nan da ya jihar da magaran zau wadda ce kusan ta fara zance ta zo ta tattauna da ƴan farfula da journalist don ta kwatanta musu ga aikin da take yi. Ita kuwa wannan kotun aikinta da kawai aiki wanda suke yi na verification wanda suke bincike kan tahiyyar dukiyar kasa.
Suleiman Jibo ɗan kungiyar horon hula da ya halarci wannan horo ya ce sun samu wani ƙarin aiki.
Mu da sunanmu na ƴan horon hula sun ba mu hanyar, ke suna da kungi wanda suke duka rahoto a ciki, kuma mu ma muna iya shiga cikin wannan rahoton mu ga aikin da suka yi, saboda mu ja hankalin gwamnati kuma duka wanda suke yin alabadana da kudin kasa a ga yadda ya kamata a kiyaye wannan.
Shi kuwa Sale Sarkin Baki na bangaren fadar mai martaba Sultan na Damagaran cewa yayi zai ba su damar wayewa ƙananan hukumomi kai.
Abin da shi ne kwalitivi dai kun samu wani wanda yake ƙananan hukumomi akwai musulunci da yawa a cikin na rashin ganewa aikin yadda yake, amma albarkacin wannan mu da yake muna aiki tare da su muna control situation a cikin ayyukan da muke, kenan kin ga ai wannan abu ne wanda ba mu damu wanda mu ma sai mu tada su mu gaya musu ga yadda irin abubuwan inda ba su gane ba.
Sau da dama dai akan samu matsaloli na jagoranci har ta kai ga yin almundahana da dukiyar kasa. Ko me suke jira daga waɗannan da suka samu wannan horo?
To shi kin san horo aka yi shi ana jiran wannan abun a wallafa shi. Inda ita wannan kotun ta kasa a can birnin ya mai take yawa a nan gurin a karkara. In ka tambaye su ne sai ce ma aikin su ko ita wannan kotun ta kasa ya take mutane ba su santa ba. Kenan su ƴan horon hula da ku ƴan gidan radio da muka zo muka ba ku horo, ku ya kamata ku wallaha ku kwatanta ma al'umma da ko ta kotu tana nan a kasa wanda take irin wannan aikata aikata wanda ya bambanta da kotu irin wannan na kusa wanda muka san su kamar su justice.
Tamar Abari muryar Amurka daga Damagaran a jamhuriyar Niger.
Madalla a gaida Tamar Abari, kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya sauraron mu a shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma nadiya.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, ban fara kawo muku tattaunawa da wakilin mu Nasira Adamael Hikaye da Suleiman Lawal Mani, manomin shinkafa a jihar Katsina, kan wasu rahotanni da ke nuna cewa Najeriya na fuskantar barazanar yunwa duk da matakan da gwamnati ke dauka na taimakawa manoma da basussuka musamman manoman shinkafa. A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon, bakon namu ya fara da amsa tambayar ko na'urorin zamani na tashin shinkafa sun wadata a ko ina.
Har yanzu akwai karancin waɗannan abubuwan saboda mashinan da ake amfani da su wajen sarrafawan, za ga nan wajen areaar mu ta funtuwa din inda ake noman, kaga kamar akwai Alhaji Babangida na Zaba yana da kamfani wanda ake sarrafawa, amma in ba shi ba a wannan kusa-kusa wannan wurin, kusan shi ne yake da babban kamfani a nan areaar wanda za a ce zai iya producing shinkafa buhu kaza a rana. Amma din da haka ba za a rasa kanana-kanana ba waɗanda suke yin irin wannan aikin. So amma dai kamfani sosai wanda zai yi maka aiki ya fitar da tsakuwa, ya fitar da karyayyar shinkafa, ya polishin shinkafa, ya yi packaging nata ta fito a matsayin shinkafa kamar shinkafar Thailand ko China ko India, to babu kamar shi na Babangida Jargaba. So amma idan ka tsaya ka duba, akwai buƙatar irin shi kila guda huɗu ko biyar manya-manya a nan areaar ta Funtuwa, saboda wuri ne wanda yake wurin noma. Idan ka tafi wajen Kura, wuraren an yi kamfanoni da yawa, amma su ƙananan masana'antu suna nan su ma suna fitar da nasu wanda ake sanyawa a cikin buhu mai ke 40.
Yawwa, a nan Kura a Kano kenan.
Kwarai kuwa.
Eh, na ga bakin titi ma kana wucewa za ga inda ake aikin shinkafar.
Kwarai kuwa, har yanzu ana yi manually. In akwai wadatattun kayan aiki, mutane da wahala za su yi manually. Inda za ga wannan wanda ake a bakin hanya, sai an je an dafa ta, an zo an shanya ta sha iska, sannan a saɗe, a zo a gyara, a yi waye da sauransu, yadda dai suke yi da tun kafin gwamnati ta shiga cikin al'amarin. Akwai buƙatar samu tsaro, idan aka samu tsaro kuma gwamnati ta ƙara buɗe wuta, duk da ƙoƙarin da gwamnati ta yi ƙoƙari sosai wajen ba da bashi wanda za a yi wannan noma don ya wadaci ƙasa. Amma alhamdulillah ana samun ci gaba, amma dai tabbas wannan shekarar akwai challenge.
A gaba ɗaya, waɗanne shawarwari a matsayinka na manomi za ka bayar yadda za a samu maslaha ko sauƙin wannan al'amari?
To, abu na farko dai Allah subhanahu wata'ala cewa ya yi allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Idan ba a samu tsaro ba, to kuma menene yana da wahala yi, saboda ina jin tsoron shiga cikin gona ta in yi noma, ba zan yi noma ballantana har in ci wani yaci. Idan gwamnati za ta ƙara dagewa da makamai da sojoji da yin dukkan abubuwan da ya kamata a cigaba da yi a daji, saboda shi matsalar tsaro ba za ta bar kowa ya zauna lafiya ba, saboda sai an samu tsaro ne sannan mutum zai iya cin abinci ma hankalin shi ya kwanta. Inda kamar yadda na baka misali yanzu, tun daga Shehu har zuwa Yankara babu gari guda ɗaya da mutane ke rayuwa a area, mutanen area sun rajara ba don kowa zai kuma saboda yau a zuwa ɗauki wannan, gobe a zo a kashe wannan, jiya a ɗauki matar wannan, gata a ɗauki ɗan wannan, maganar kenan. Idan ka je wajen za ka ɗauka kokai ne, to kaga tsaron nan shi ne farko. Kuma rayuka da dukiya da al'umma da su gonakin da dabbobi dukkan Allah subhanahu wataala sai yana tambayin gwamnati a kansu, saboda haka gwamnati ta ƙara dagewa ta fitar da tsari wanda ake kan shi yanzu, ta ƙara ƙaimi wajen wannan yaki da ta'addanci da ake yi. Idan aka samu nasara a kan batun maganar ta'addanci, to in Allah ya yarda komai zai koma yanda yake, saboda shi ɗan Najeriya ba mutum ba ne wanda yake cikin dole shi sai yayi kaza yayi kaza. Dan Najeriya samu sauki ya zauna lafiya, to zai je yin komai ne da za a yi rayu. Sauƙin da za a samu na farko a samu wannan tsaro, na biyu shugaban ƙasa kafin ya bar kujera 2023 ya yi tsarin da ko da ya bar kujerar zai kasance za a ci gaba da tallafawa maganar noma ɗin nan, ya kasance kamar doka ce ta ƙasa, dole a ci gaba da tafiya akan wannan tsarin na taimako bashi da ake bayarwa na noma har ƙasar ta wadata. Amma a tsarin da ake tafiya in ba a irin wannan dokar ba a samu wancan tsaro ba, to zai yi wahala a sami yadda ake so. Sannan bashi da ake ta bayarwa ana bayarwa, amma majority ƙananan manoma waɗanda za a iya tallafa musu a ƙara ba su training, gwamnati sun yi musu training sosai inda za a yi in an yi noman, inda za a iya yi, inda da ake yin buhu 10 a hekta ɗaya a zo a yi buhu 50 a wannan hektar. To idan aka samu wannan training ɗin, aka samu tsaro, aka samu tallafin nan daga wurin gwamnati, insha Allah Najeriya sai ta fita daga cikin halin na kuncin maganar arziki.
Wato ma'ana akwai buƙatar sa dabaru na noman zamani a lamarin.
Sosai kuwa, sosai kuwa. Don saboda duniyar ta riga ta canza, noman da ake yi na yanzu ba shi ne ya kamata a ce ake yi ba, duk da akwai ɓangarori kamar irin su Kebbi da Taraba yanzu da ake noma ɗin na zamani wanda za a je a yi shuka inda da ake ɗiban buhu 20 yanzu a ɗiban buhu 60 ko 70. To kaga idan zai kasance an samu wayewa ta wurin manoman na ƙauye waɗanda ke ƙauye, ga iri, ga taki, ga mashina na noma, ga mashina waɗanda za su kwashe ga mashina waɗanda za su dauka su je kai company to in Allah ya yarda za a samu biyan bukata kuma wannan abin ne ina kallo ita gwamnatin tarayya ya kamata ta dora mu gwamnatocin jihohi ko kuma yi wani tsari wanda za ta sai kayayyakin ta danka hannun gwamnatin jihohi ya kasance duk lokacin da za a irin waɗannan noma za a kwashe kayayyakin gona amfanin gona a yi amfani da kaya na gwamnati wajen kwashewa saboda ba kowa ne zai iya affording ya sai irin
masu sauraro a nan za mu da saya a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin bakon namu Suleiman Lawal Mani da kuma wakilin mu Abuja Nasira da Mail Hikaya sai kuma Jule Leather Creation da ta taimaka ta hada mana sauti da kuma bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
Baballa Hafiz yanzu ko bar makarantar muku kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email wasiƙa ta farko ta fito ne daga Shehu Adamu Rajau yace muna jinjina ga jami'an tsaron mu na Najeriya bisa nasarar da suke samu akan yan bindiga a jihohin mu na Niger da Kebbi muna roƙon Ubangiji Allah ya ci gaba da ba su nasara domin ganin bayan yan bindigar da suka zame wa kasar mu tamkar barkono a cikin ido amen wasiƙa ta gaba ta haɗin gwiwa ce tace dan Allah muryar Amurka ku ba mu dama mu yi kira ga yan uwan mu al'ummar tarayyar Najeriya musamman al'ummar arewacin kasar da mu tare mu ci gaba da isar da kokan mu zuwa ga gwani gagar misali da ya kawo mana ƙarshen munana abubuwan da ke faruwa a jihohin Zamfara Sokoto Kebbi Katsina Kaduna Niger da dai sauran jihohin da suka yi bankwana da zaman lafiya sako daga Aliyu Usman taka lafiya da dan Asaba mai fata ya wuri shi kuma Baba Haruna Bajuga na kungiyar Arewa Media Writers cewa yayi bai kamata ministan jinkan Najeriya ta yi kumfar baki akan yadda tace suna baiwa wasu ƴan Najeriya naira 5000 a duk wata ba duba da cewa a wannan lokacin naira 5000 ba wani abu bane domin a fita ce fa ne ɗaya cikin bakan leda sai su tsare Wasiƙa ta gaba kuma ta fito ne daga Malam Usaini Dangwata Karasuwa daga jihar Yobe. Yace salon VOA Hausa. Hakika matakin ƴan majalisar Najeriya na shirin ratayawa jami'an tsaron Najeriya da kyamara a jiki akan zargin da ake musu na cin zarafin farar hula a yayin da suke gudanar da aiki. Wannan abu ne mai kyau. Don ta haka ne za a tantance gaskiyar lamari. Da fatan Allah ya shiga tsakanin nagari da mugu. Amen. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi fatan alkhairi ga VOA Hausa. Muna kira ga jam'iyyar APC a Kano tsakanin magoya bayan gwamna Ganduje da na Malam Ibrahim Shekarau da ku yi taka tsantsan don kada ku sa jihar cikin rudani. Sako daga Husaina Alhaji Umar Fareba Gashuwa. To madalla, yanzu kuma sai labarai amma wannan karan a takaice.
Manyan matabarci a yau da lata Amurka da Burtaniya sun shirya su sanar da wani karin takunkumai a kan Rasha yayin da kawayensu na Turai suke shirin daukar nasu matakai biyo bayan matakan da shugaban Rasha Vladimir Putin ya dauka na amincewa da yankunan da Rasha ta mamaye a gabashin Ukraine da suka hada da Donetsk da Luhansk a matsayin masu cikakke yancin kai yayin da wani babban jami'in Amurka ya kibada takamammen matakan Amurka a wani jawabi da yawa manema labarai da yammacin jiya Litinin ta wayar home ya ce takunkuman Amurka na nan gaba za su ja kunnen Rasha a kan take dokokin ƙasa da ƙasa da na ƴancin Ukraine da kuma saba alƙawuran ƙasa da ƙasa da ita Rashan kanta ta ɗauka. Kasuwannin Asiya sun faɗi yau Talata a daidai lokacin da masu saka hannu jari suke nuna damuwa a kan matakin da shugaban Rasha Vladimir Putin ya ɗauka na aikewa da dakarun wanzar da zaman lafiya a yankin Donetsk da Luhansk da Rasha ta mamaye a gabashin Ukraine lamarin da ya haifar da fargaban cewa ana gab da kai wani gagarumin farmaki a kan Ukraine.
To masu sauraro da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma an jima da daddare za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makili da ya taya na gabatar da shirin da Julie Gresham wadda ta haɗa shirin ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.